mata da ake a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da na karshe wato quarter final. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a can kasar Spain ta yi ruwan kwallaye a ragar Roma da kwallo hudu da nema. Dan wasan Roma shi ya fara taba lilon gidansu wato on goal a cikin minti na 38 daga Sani. Har ila yau dan wasan na Roma ya sake ko kuma wanda ga cikin yan wasan na Roma ya sake shan gida wato on goal a cikin minti na 56. Ana cikin minti na 59 ne dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Pique ya jefa kwallo ta uku inda ake kwallo uku da nema daga bisani. Edin Dzeko na kungiyar kwallon kafa ta Roma a cikin minti na 80 ya jefa kwallo ɗaya a ragan Barcelona. Ana cikin minti na 87 Suarez na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya jefa kwallonsa ta hudu. Haka dai aka tashi a wasan. Har ila yau a jiyan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta lallasa Manchester City da kwallaye uku da nema a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai. Dan wasan ta Salah ya fara jefa kwallo a ragan Man City a cikin minti 12 daga bisani. Chamberlain ya jefa a minti 21 bayan ana shirin tafiya hutun rabin lokaci. Mane a cikin minti na 31 ya jefa kwallo ta uku. Haka dai aka tashi a wasan. Za a dawo ci gaba da fafata a wasan matakin zagaye na biyu na gasar ranar 10 ga watan Afrilun 2018 inda Manchester City za ta karɓi hukuncin Liverpool. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Roma za ta fafata da Barcelona. A ranar 11 ga watan Afrilun 2018 kuma Real Madrid ne za ta karɓi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda Real Madrid ɗin ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da nema. Bayern Munich kuwa wadda ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Sevilla a Spain don haka za ta karɓi hukuncin Sevilla ne a can kasar Jamus ranar 11 ga watan Afrilun 2018 da muke ciki. Har ila yau a yau za a ci gaba ko kuma za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin European League wato gasar kafa da zakarun nahiyar Turai shi ma a matakin kusa da na karshe a karawar farko inda Atletico Madrid za ta karɓi bakuncin Sporting. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuma suna tare da CSK Moscow ne. Sai kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Marseille. Lazio kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Salzburg ne idan a buga wasan ne daga misalin karfe 8:30 na yammaci a gaban Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. A can kasar Faransa kuwa a jiya an buga wasa ɗaya tilo a ɓangaren Ligue 1 na kasar mako na 31 wanda ya zama kwantai a baya ba a samu damar buga shi ba sai a jiya, inda kungiyar kwallon kafa ta Rennes suka yi kunnen doki 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Idan muka leka hada-hada da sai yin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sake dawowa kan bakanta na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato mai tsaron ragarta David De Gea wanda ke dan kasar Spain ne. Har ila yau kungiyar ta Real Madrid ta ce ba shi kadai za ta dauka kungiyar ta Manchester United ba, don tana neman tsohon dan wasan ko kuma tana neman dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba wanda da ita aka yi takara lokacin yana Juventus. Duka misali Manchester United ta dauke shi, haka kuma tana bukatar dauko dan wasan gaban Manchester United Anthony Martial. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta ce za ta matsa kaimi wajen ganin ta dauko dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wanda yake haskakawa a yanzu Mohamed Salah. Har ila yau ta kuma bukaci dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Harry Kane, dan wasan kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich Robert Lewandowski. A bangaren kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana duba yuwar dauko mai tsaron ko kuma kocin kungiyar kwallon kafa ta Monaco Leonardo Jardim a karshen kakan wasan bana da mai mata tso ko kuma mai mata kocin ta na yanzu Antonio Conte a karshen kakan wasan bana. Iya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.